your mind a thousand times. Exempt myself from alibi. Surrender to me softly. You're trying to find a different side of me. You see, this life is nothing but a song without no rhyme. Up, da da da, up, da 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 da. Devote myself with compromise, selflessly lying, giving bad advice. Surrender to me once again. You're trying to find inside of me. You ask me why we suffocate our lives beneath the sky. Nap da da da, nap da 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 da. Nap da da da, nap da 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 da. It'll seem right. I wanna tell you about the day we first met. How I feel when you're holding me tight. I know how you've changed my life. Da 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 da, da 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 da. Da 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 da. Da 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 da